Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai, sai Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Jama'a barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na musamman wanda ni Suleiman Mumi Barma zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To a shirin za ji cewa 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu a game da cikar kasar shekaru 60 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. A jamhuriyar Nijar kuwa shirye-shirye sun kankama a game da zaben kananan hukumomin kasar na ranar 13 ga watan Disamba 2020. Idan muka sake komawa Najeriya za mu ji abin da ya sa wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa bannewa daga jam'iyyar. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba sai sharhin jaridan Ghana. Sannan za mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya tare da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata ta shiga bukukuwan murna tun sa'adda shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi yin Allah wadai da su kai tsaye da sauran ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin fifita farar fata a wajen muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa a daren Talata a Cleveland ta jihar Ohio. Shugaban muhawarar Chris Wallace na gidan talabijin na Fox News ya nemi Trump, wanda aka soki lamirinsa akan bai taɓa kushe ayyukan nuna wariyar launin fata na masu ra'ayin fifita kan farare ba, da ya fito karara ya yi Allah wadai da su. To sai dai Trump ya yi tambayar wa ake son ya yi wa Allah wadai, inda ɗan takarar Democrat Joe Biden ya ambaci ƙungiyar Proud Boys, wata ƙungiyar banga masu ra'ayin fifita farar fata da ke goyon bayan Trump. Shugaba Trump ya amsa a kaikace da cewa ƙungiyar ta Proud Boys ku dakata kuma ku yi shirin kota kwana. Manyan shugabannin ƙungiyar ta Proud Boys da ake ganin su akai-akai a gangamin yakin neman zaɓen Trump suna kallon lamarin a zaman alamar amincewa da fafutukarsu ta yaƙi da ƙungiyoyin masu sassaucin ra'ayi da aka fi sani da Antifa. Amurka ta ƙi bin sahun ƙasashen Birtaniya da Canada wajen kakaba takunkumi a kan Belarus, tare da fatar ƙungiyar tarayyar Turai ta EU za ta magance rikicin ƙasar na cikin gida, wanda zai share fagen saka takunkumi na haɗin gwiwar Amurka da tarayyar Turai, a cewar wasu majiyoyi hudu a jiya Laraba. A wata Agusta, ƙungiyar ta EU ta sha alwashin kakaba takunkumi a kan Belarus saboda zargin tafka magudi a zaben ƙasar na 9 ga watan Agusta da kuma take hakkin bil'adama. To amma Cyprus, ɗaya daga cikin ƙananan ƙasashen ƙungiyar, ta hana yin haka. Kasar ta Cyprus ta bayyana cewa bata amince da kakaba takunkumi a kan Belarus ba, har sai ƙungiyar ta EU ta saka wa kasar Turkiyya takunkumi saboda wani rikici na daban akan haƙo mai da iskar gas na Turkiyya a gabashin Mediterranean. Wasu majiyoyi shida sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a makon da ya gabata cewa Canada da Amurka sun yi shirin sanya takunkumi a kan Belarus a wani yunkuri na haɗin gwiwa. To amma London da Ottawa ne kawai suka biya ranar Talata, majiyoyin da suka nemi a saka sunansu. Washington ta dakatar ne saboda ta yi amanna ƙungiyar EU za ta iya samar da maslaha ta hanyar sasantawa a taron majalisar ƙungiyar na wannan makon. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun gudanar da wani zama a jiya Laraba a Washington akan abin da suka ce wargaza tsarin demokuraɗiyya ne a wasu sassan yankin Sahara na Afirka, da tasirinsa akan bunƙasar tattalin arzikin yankin da kuma sha'anin kiwon lafiya da ilimi. Ƙasashe da dama sun kauce daga sahihin tafarkin demokuraɗiyya, in ji 'yar majalisar wakilan Amurka Karen Bass, shugabar kwamitin majalisar mai kula da Afirka, kiwon lafiya, 'yancin ɗan adam da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Bass ta ce taɓarɓarewar demokuraɗiyya ya haɗa da taɓarɓarewar sahihi kuma ingantaccen zaɓe, take hakkin faɗar albarkacin baki, tauye ɓangaren adawa daga ƙalubalantar gwamnati da kuma raunin bin doka da oda.
Most concerning is the situation in Tanzania, which I recently addressed in House Resolution 1120, where current leadership is repressing the opposition.
Ta ce babban abin damuwa shi ne yanayin ƙasar Tanzania, wadda na yi bayani a kansa a zaman majalisar na 1120, inda shugabanni masu mulki a yanzu suke tauyewa 'yan adawa 'yancin bayyana ra'ayoyinsu da gudanar da taruka a wani yunkuri na kai tsaye na cigaba da rike madafun iko. mun ga irin haka a kasar Ivory Coast inda bangaren zantarsuwa yake halatta ayyukan da suka saba wa tsarin demokradiya wasu kwararru da suka bada shaida a zaman majalisar sun bayyana samun koma baya a kasashen amma ido da wani uba ba amurke da ɗansa dake cikin iyalan mutane bakwai da suka bar gida suka shiga kungiyar IS a Syria inda aka caje su da laifin karfafawa kungiyar ta'addanci Imran Ali mai shekaru 53 da ɗansa dan shekaru 19 mai suna Jihad sun gurfana a gaban kotun tarayya a Florida a ranar Talata inda aka caje su da laifin taimakawa kungiyar a cewar takardun bayanan kotun mutanen biyu sun ba da kai suka kuma nika kansu ga dakarun yaki da ta'addanci a Syria da Amurka ke goyawa baya kusa da garin Baghouz na kasar ta Syria a cikin watan Maris na shekara ta 2019 a daidai sa'ar da daula ta karshe da kungiyar ta'addancin ke iko da ita ta fadi
yanzu kuma sai taskar rahotanni yau 1 ga watan Oktoba Najeriya ke cika shekaru 60 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallakar kasar Burtaniya a albarkacin zagayewar wannan rana wakilin muryar Amurka Aimai Yusuf Abdullahi ya zanta da wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Niger domin jin yadda suke kallon matsayin kasar shekaru 60 bayan samun yancin kai
sunana Usman Dan Kano a matsayina na dan Najeriya wanda yake zaune a wajen Najeriya yawa wannan shekaru 60 da Najeriya ta yi na samun yancin kai shekarun kwado ne da ya fito daga cikin ruwa ya fada cikin ruwan zafi a Afirka ma zan ce gaba daya ba wai Najeriya kade ba gaskiya batun yancin kai ne yake a takarda yake saboda bana mun cewa akwai tsohon shugaban kasa tun da Muhammadu da yake cewa an ce an samu an ba da yancin kai a takarda shekara 50 a lokacin yace amma ba wani taimako ko wani kwalta haka ko titi da za a ce su turawan sun yi misali wanda suke mana juyin mulkin mallaka din to kawai batun mulkin yancin kai a takarda ne yawanci ake ba mu shi inda ko me zan yi wanda na ci gaban al'umma ne su turawa an ba su so ba wannan ba zai yi ba su dai wannan yanci shugaban gaskiya kai na turai ne sai dai wanda ce zai kuma zai wani kokari sai ya ga abin ya zama an kau da shi ba yadda yake so
turana Nuhu Umaru an fi son yare Nuhu dan Zaria sosai to gaskiya ba murna ya kamata mu yi ba mu tsaya mu ci gaba da duba abubuwan da suke faruwa na irin wannan rashin kwanciyar hankali in ka tashi za ka guri baka da kwanciyar hankali kai baka da ciyan wanka baka da shi kaga sabani kenan
ni ne Muhammadu Mujtaba mazaunin Niger dan Najeriya Najeriya dai mu sunan mun samu yancin kai ne amma ba mu samu yancin kai ba ba dan komai ba saboda wannan hali da muke ciki misali an yi zaben gwamnati satin da ya wuce da aka yi zaben gwamnati satin da ya wuce kafin ai zaben nan turawa sun yi ma Najeriya gargadin cewa idan Najeriya ba ta kokari ta kyautata zaben nan ba akwai matsala sun bari an yi zabe mai kyau saboda suna jin tsoron turawa har yanzu mu Najeriya muna bin umarnin turawa ne kuma sannan akan maganar harkan tsaro wallahi harkan tsaro har yanzu harkan tsaro Najeriya ba ta san abin da take yi akan harkan tsaro ba yawa akan harkan tsaro kana ganin ma gwamna nan Barna an kai masa hari an kashe jami'an tsaro sama da mutum 15 jami'an tsaro to ina kuma ga civilian talakawa mu talakawa ne mu talakawa sai mu dora nan mu kafur mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wallahi maganar tsaro babu yanzu a Najeriya shinkafa ya fi dan Najeriya daraja shinkafa wannan shinkafa dai ya fi dan Najeriya daraja idan mutum ya dauko buhun shinkafa zai ke taraboda za a biyo ka da bindiga a harbe ka kuma an harba banza ba abin da ake yi to menene amfanin muna zaune bayi shugabannin mu sun mai da mu bayi ba mu san abin da muke ciki ba
wasu 'yan Najeriya mazauna Niger kenan a tantaunawar su da Yusuf Abdullahi a birnin Yamai jiya Laraba wa'adin karbar takardun mutanen da ke sha'awar shiga zaben kananan hukumomin da za a yi a jamhuriyar Niger a ranar 13 ga watan Disamba 2020 ke shudewa kamar yadda kundin zaben kasar ya yi tanadi sai dai da alama a yankin da magaram jirgi ya bar wasu a tasha kamar yadda za a shi a wannan rahoto na Tamar Abari.
To yanzu dai mun yi da gaskiya dai abin ya yi sauki. Ko ka zai ce targe mu, ka zai ce guda uku wanda mun yi ba shi ne za mu complete kawai yanzu. Tunda akwai in yawan ga sati guda wanda za ka je kana Belgium kanka wannan ga kaman a department kuma akwai DG kuma a gubernatorial wanda za ka je kana verify an akwai wata problem kana aika sake ka kawo kusa.
Ko wala ta biki sha. Paske a yadda ni dai na dake dawaniyan partikin namu in muka zo zuwa da sauwa kira ne ke yi da mudan masu ciki dar malaman ne nake ga kamata ƙara lokaci don saboda an ka ƙara lokaci kuma sai gwamnatin kanta ta yi dora komite a nan jiji
inda ake samun error sai an yi korije a kai wa president sa hannu shine kadai matsalolin
sai dai a cewar Habibu Isufu na NPR jamhuriya a bangaren su komai ya kammala
alhamdulillah duk inda kuma da kan muna da kandidatin mu a cike president titular da si player donc komi da komi press ashirye muke tuttule komin za mu yi presentan kandida insha Allah paske muna ganin akwai alama ta kyau ni ina cikin yan takara takara nake ta region saboda ville nayi to gaskiya an yi shekara 10 to alhamdulillah ya isa a ba wasu su taba su ma saboda abin ba na mutum guda bane muna da deputy wanda suke takara ma a local ko ka ta bada kai takara biyu kana iya kai conseil regional kuma kai deputation duk yan takaran mu zamu biya caution ko da kuma caution zamu biya su wannan ba matsala insha Allah duka ana shirye ake
Ibrahim Manzo na PSD Basira ya ce wannan lokaci bai ishe su sun hada dukkan takardun su ba
bai yi a ce kun kammala shi tunda da dan suka ga mana suka ce parti guda uku ne a cikin duka nan da magaram wanda ya zama tun suka kammala amma dai a dausa jami'an mu ne in Allah da komai da komai zai kammala amma dai abin da nake son gwamnati kamar takardar aihuwa takardar zama dan kasa wanda ake cewa nationality da kaze judiciary kwa ta justice ko su wannan an kammala su kai akwai wanda ya zama su aka yi dan gaga wajen sunan uwa ake ji za a yi rectification titular da civilian ko ne na da takardun su ba wai wuri ba ake
an samu matsaloli na takardun haihuwa wanda a bayanin da Muhammad Lawali na ma'aikatar da ke kula da takardun haihuwa yayi babban matsalar da aka samu shine sakaci na yan takara
a matsayin mu na ma'aikata mai kula da harkoki na takardun haihuwa abin yana ba mu mamaki bai kamata ba kuma wannan zabe ba yau bane ba ake zancen shi kuma aka kawo lokacin da za a yi shi kenan duk mai son ya zama dan takara na zabe ya kamata a ce takardun wannan tintini yayi su ya kare ya aje su kenan da lokaci yayi kawai ajiya ne za a yi mai abin mamakin sai ana yau delay limit a lokacin ne za a yi ta gudu zuwa justice a ce za a yi takardu abinda bai kamata ba kenan a matsayin mutane wanda za su yi wakilci ɗan ƙasa ya kamata a ce su ma sun tashi tsaye sun kula da harkokinsu
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar za mu sake komawa Najeriya wata takaddama ta kunno kai a jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Adamawa inda wasu ƴaƴan jam'iyyar suka balle tare da kafa sabuwar tafiyar da suka kira RPDP wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya yi kuma na ƙarin bayani daga Yola
kusa an yi raba daidai a tsakanin jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APC inda kowanne su ke da jihohi uku a arewa maso gabashin Najeriya PDP ita ke da jihohin Adama Bauchi da kuma jihar Taraba yayin da ita ko jam'iyyar APC ke da jihohin Gombe Yobe da kuma jihar Borno to sai dai kuma fa yayin da ma ake haramar zaben shekarar 2023 da alamu wata sabuwa ce ke kunno kai a jam'iyyar PDP inda wasu fusatattun ƴaƴan jam'iyyar PDP ke ballewa a jihar Adamawa tare da kafa wata sabuwar tafiya a jam'iyyar da sai kira RPDP waɗannan fusatattun ƴan awarin ta PDP tuni masu kafa shugabanninsu tare da ba da sanarwar cewa sun kori halattaccen shugaban jam'iyyar barista Eti Shehu a wadawun taro da su gudanar a ofishinsu Mr. Yatan Bugi da ke zama muƙaddashin shugaban wannan RPDP ya ce RPDP ba jam'iyya ba ce to amma kuma wani ɓangare ne jam'iyyar PDP
RPDP is not a new party it's a faction of PDP trying to bring reforms because of the wrong that has been committed
a cewarsa mun kafa RPDP ne domin mun kawo gyara a jam'iyyar PDP RPDP ba sabon jam'iyya ba ce mu wani ɓangare ne kawai na jam'iyyar PDP a cewar muƙaddashin shugaban wannan tafiya ta RPDP
Eti Shehu is supposed to register with the RPDP in his ward
to sai dai kuma da suke mai da martani shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun nesanta jam'iyyar ta PDP da waɗannan ƴan aware barista Eti Shehu da ke zama shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa yace ai waɗannan ba halattun ƴaƴan jam'iyya bane
ana kungiyar PDP ni ba dan PDP bane ni nan PDP don wasu ɗan kungiya sun ce sun kore ni misali yanzu kamar ni ban taɓa yin PDP ba ina zaune ana mazari na nan PDP sai na kori Buhari kaga ya zama shirme ba na kungiyar PDP na dan kuma PDP ba jam'iyya ba ce
kuma ai ƴaƴan jam'iyyar kore kana nufin su PDP sun bangare muku ne ko kuma abijeron yayan ku ne
mun ba mu san su ba ba mu da wasu yaya a wani kungiya in kai dan PDP ne kai dan PDP ne in kai dan PDP ne kai dan kungiya ce tun da PDP ba dan kungiya ba ce ba mu kowa kuma zai iya sa kowane riga
to amma ai an ga yawanci akwai kusoshin jam'iyyar ku da suke cikin wannan tafiya ko kuma kungiya na PDP da suka dakatar da kai misali akwai irin su Dr. Ardo
Dr. Ardo na taɓa nuna maka yanzu kuma zan sake baka ba kore ne ne a cikin PDP kuma Dr. Ardo dama can da mazaɓar shi suka kore shi a rubuce yanzu zan baka takarda kore ne a jam'iyyar PDP daga mazaɓarsa dalili lokacin zaɓe ya zo ya gaya wa mutane mazaɓarsa cewa jam'iyyar APC ta ba shi kuɗi don haka a zaɓi jam'iyyar APC a shugaban ƙasa da gwamna ya ce a zaɓi bindo saboda bindo shekara huɗu zai yi amma an zaɓi tuntuni zai yi shekara takwas shi kuma yana so in bindo ya gama shi ma zai tsaya.
Koma da menene yanzu kan lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya tsakanin waɗannan ɓangarori biyu Ibrahim Abdul Aziz Fashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz kada shafa wannan shiri na musamman na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A jamhuriyar Nijar kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da karfafa matakan samarwa na kasassu aikin yi da nufin kare su daga fadawa sana'ar bara. Akan haka ne wasu kungiyoyin kasa da kasa suka dauki dawainiyar koyar da wasu masu bukata ta musamman sana'o'in hannu waɗanda suka hada da kanikanci, gyaran wayar tafi da gidanka da dinkin tela a birnin Kwanni. Shugabar kungiyar guragu Madam Ado Zainabu Abdallah ta yi wa wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako karin bayani akan wannan shiri.
Yau da wata shida akwai proje din da ake cema OD consortium. Ita kuma OD nan tallafi take samu daga Voice Oxfam Voice. Suka ce bisa kai ga masu rauni suke taimako. To anan Kwanni ni nayi jagorancin wannan. Mun ka samu atelier guda hudu. Kowane atelier da fannin da yake kwarewa. Akwai masu dinkin tela. Akwai masu gyaran moto. Akwai masu gyaran salula kuma akwai masu yin lakarai su 13 mace 7 a ciki atelier dinki mutum 4 atelier gyaran moto mutum 2 atelier lakarai inda ake yin lakarai su kuma mutum 3 da atelier gyaran salula mutum 4 to yanzu mun yi wata 6 da aikin nan kuma kowane wata ana ba su daliban shika 3 na taxi su kuma wanda suke koya musu duk sai daidai yadda kake da dalibai inda yawa gare ka kana da jika 22 in ka dan a gare ka kana da jika 13 a wata haka an kai wata 6 yanzu da yake aiki ya kare shine wanda suke tallahin sun kace su bu siyar da bagara a zo a yi horo a gwada musu cikin tele su ji shi a radio da mutanen da an ba su horo kudin da anka bada tallahi ga inda zai zo wanda an kai ma tallahin sun ci more shi shine yanzu ake nan ana tambayar dalibai ni sun ka gane ni abu su gane ba kuma ga dakar mata su yi su tarbi mutane wanda suke son aiki gare su
bayan an ba su wannan horo menene shi projen da ke tallafawa yake son ya cimma
kun san a kasar mu Nijar yawanci daga kana da dan rauni ka dan gajeki sai ka ce ka bada dogara ga bara shi ko projen ga so yake rage barace ya hison yana kawo yana koya yana bada tallahin shi dan saboda a rage bara cikin kasar mu Nijar yanzu wanda ya iya dinkin tela mi zai kai shi bara an ba shi kayan aiki na tela dole zai zama yayi jallin shi na samu abin da ya rike gaba ki a hannun shi kuma wanda yake gyaran salula an ba shi jalli na gyaran salula ai dole zai zama yayi gyare-gyaren shi tunda ko kakani ni na taba magana da wa'ansu cikin masu gyare-gyaren nan na zo na iske an kama shirka uku na gyaran salula to in ka samu jika uku ga mutum guda ka sake wani zo jika biyu wani zo 300 haka nan ai kana samu abin da zaka ci da ya in shi yasa ne ake so a rage man discipline din nan injina sara
to yanzu ana iya cewa ga horon da aka so ma ba su zo ke yanzu sun fara cin moriya abin ko kuma har yanzu horon ne suke ta doka ba su fara yin tsaye da kafafun su ba
to lalle a tele da yawa na shiga ciki na shiga na dinki na iske suna dinki ko dinkin gidan ku kai ka rage maka kanka larura na iske yan mata suna dinkin kansu kuma suna yi ma mutane haƙi gyare-gyare suna samun ɗan dalolin su samari kuma masu gyara moto suna yi su ma suna samu kowane na tambaya ce wallahi tanti muna samun bakin gwalgwado kafin muke samun namu na kanmu tunda yanzu kalkashi ne suke koya musu ne ake suna kalkashin fatar yanzu ƙarshen horon da in aka kare ana raba musu kayan aikin su kowa ta yi dogara mu kai ne
wane kira za ku yi gare su nan gaba in an ka sallame su ko wani an ka bar shi dama shi ta shi tsaye da kawakun shi
to lallai kira kai kafin in yi kira gare su ina kira ga uwayensu sa'annan dan yau yaro in yana nan na kowa ne duk latijan da ya girme yana da warin danka sai kai mishi magana din nan yaran nan in sun ka zo an koya musu an ba su kayan aiki da Allah uwaye su bi sau da kafa kai yaran nan su saida dan yaro thank you ba a yi mishi magana ba a jan hankalin shi bai san abin da shi kai ba amma ina jan hankalin su ni a matsayin tantin su uwarsu ta biyu ko kakarsu wani wuri ina jan hankalin su da Allah kai ne in an ka ba su su rike su da zuciya guda su rike su da muhimmanci inda suna rike da abin nan ba su rasa abin da sun ka ci fa insha Allah
to masu sauraro nan muke rufe shirin na kasa a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da bakuwar mu Madam Ado Zainabu Abdallah shugabar kungiyar guragun birnin Kwanni da ni da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai anjima Madalla to ga Ridwan Muktar Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana
Ghanaian Times zamu so masharhin jaridun na yau gwamnati ba za ta yi wata ba wurin sake kaka baharamci na tafiyar ministan labarai Ufon Kurmani ya bayyana haka kuma jaridar Ghanaian Times ce ta rawaito wannan labarin ta ce gwamnati ba za ta yi wata ba wurin kaka ba sabbin ka'idodin hana tafiye-tafiye dangane da irin yadda cutar COVID-19 ne ke sake haɓaka a ƙasar Turai ministan labarai ne saka Joe Pon ya ba da sanarwar haka game da abin da ya ce ne gwamnati na kula ko kuma na sa ido ga irin abin da ke faruwa a Turai tare da damuwa haikan ko da yake kasar Ghana adadin waɗanda ke kamuwa da cutar dai na ragewa kuma gwamnati ba za ta yi saki ba da yake wa 'yan jaridu magana nan a ranar Lahadi ministan labarai ko John Pong kuma ya bayyana cewar an yi rikodin waɗanda suka kamu da cutar 131 sabbi sa'an nan waɗanda ainihin cutar ya yi kamari tare da su ne mutum 177 sai jimlar mutum 299 da suka mutu faɗa da an awarin Western Togoland sojoji sun kwato bindigogi guda hudu da kayayyakin aikin 'yan sanda da waɗansu manyan bindigogi guda goma da har yanzu ba san inda suka yi ba sama ko ƙasa jaridar ta ce wani aiki na bincike da ke samun goyon bayan na wato sojoji na gabatar da bincike gida-gida wadda ainihin ya taimaka wurin kwato bindigogi manya guda hudu da wasu kayayyaki na aikin soji wanda aka kwashe daga tashar 'yan sandan Abeyne kuma wasu 'yan tada zaune tsaye ne da sun ka mamaye wannan wuri a daren juma'a a cikin ajandansu na kawo ɗimuwa a cikin ƙasar suka kwashe waɗannan makamakaman dai
makamai ne da waɗansu kayayyaki na aikin ɗan sanda waɗannan kaya kenan da aka kwashe a wannan ƙauye kusa da Azaime sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito dalilan da suka sa aka rashe wasu sunayen masu zabi a cikin rajistar masu zabi wanda yanzu adadin waɗanda suka yi rajistar ya kai miliyan 17 hukumar zabe dai ta bayyana cewa adadin na rajistar masu zabe yanzu yana tsaye ne akan mutum miliyan 17,720 wannan kamar yadda hukumar ta ce har yanzu kurye-kurye ne na ainihin sakamakon rajistar da aka yi har sai 1 ga watan Oktoba. Commission gabanin haka ta nuna cewa ta yi rajistar masu kada zabe mutum 16,900 ne sai dai a taron manema labarai na ranar Litinin maga kujerar hukumar zaɓen Mrs. Jill Manson ta nuna cewa akwai ƙarin sunaye 44,220 wadda aka ƙara kuma har yau da saura na kimanin mutum sunaye 7,515 da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar Abbas Sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Ali yanzu ga shirinmu na ƙarshe wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Kasar Lebanon tana fuskantar munanan matsalolin tattalin arziki saboda gazawar gwamnati a shekaru da dama da cin hanci da rashawa da kuma gazawar da shugabannin Lebanon suka yi ta yi wurin samar da sauyi mai ma'ana da zai dore Mummunar fashewar ranar 4 ga watan Agusta ta karfafa kira da mutanen Lebanon ke yi na neman inganta tattalin arziki da sauye-sauyen harkokin gwamnati da mulki na kwarai da kuma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da yayi wa Lebanon katutu Amurka tana tare da mutanen Lebanon da suke fadin cewa ba za su lamunta da yadda ake gudanar da harkoki a kasar ba yayin da mutanen Lebanon suka sha wahala na tattalin arziki da na annobar COVID-19 da ayyukan kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran kana magoya bayan take amfani da siyasar cin hanci da rashawa suna mamaye kasar shekaru da dama domin gudanar da ayyukan su na ta'addanci da haramtattun harkoki A ranar 8 ga watan Satumba, Amurka ta ayyana Yusuf Pinyanus da Ali Hassan Khalil, tsofaffin ministoci a tsohuwar gwamnati suna taimakawa Hezbollah kamar yadda dokar gwamnati ta 13,224 ta tanada. Yayin da suke rike da mukamai a tsohuwar gwamnatin Lebanon, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a wata sanarwa da ya rubuta cewa Pinyanus da Khalil suna taimako kai tsaye ga Hezbollah ta fuskar siyasa da tattalin arziki ciki har da baiwa kamfanoni mallakar Hezbollah kwangilar gwamnati na miliyoyin daloli suna karkatar da kudade daga asusun gwamnati zuwa ga kamfanonin Hezbollah Yusuf Pinyanus tsohon ministan sufuri ne yayin da Ali Alhassan Khalil kuma shine ministan kuɗi da kiwon lafiya da kuma noma mutanen biyu sun yi amfani da mukamansu ta hanyar da bai dace ba suka karkatar da kudaden jama'a zuwa ga kungiyoyin ta'addanci Sakataren Pompeo ya rubuta cewa Hezbollah tana dogara ne akan tsarin siyasar Lebanon mai cike da rashawa duk wanda ya taimakawa bukatun Hezbollah ta siyasa ko ta tattalin arziki a hankali yana karar da raguwar mulkin kwarai kana yana bada taimakon kuɗi ga ayyukan ta'addanci Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta faɗa a wata sanarwa da ta rubuta cewa matsaloli masu tarin yawa a Lebanon sun samo asali ne daga rashawa da taɓarɓarewar tattalin arziki na shekaru da dama tun cikin watan Oktoban shekarar 2019 aka gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a faɗin ƙasar akan buƙatar kawo sauyi ga siyasa da tattalin arzikin Lebanon masu zanga-zanga suna kira cewa dukkaninsu ma'ana dukkaninsu suka bayyana buƙatar su ta neman sauyi da kuma fallasa ƙungiyoyin cin hanci da rashawa ciki har da Hezbollah cin hanci da rashawa ya yi katutu a Lebanon kana Hezbollah tana amfani da tsarin siyasa tana aikata miyagun ayyuka inji sakataren Bital Malin Amurka Steven Munichin Amurka tana tare da mutanen Lebanon a kira da suke yi ga sauyi kana za ta yi amfani da hukumominta ta auna masu danne su da kuma masu tatse su wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
Turaka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya.